hudurin juma'a ta bil madari babu ruhsati ba mai bani a faran gome illam yuhdiril juma'ata idan bai samu halarta juma'a ba fil madari saboda ruwan sama in zai ta juma'a zai ta cikin ruwan sama to wannan uduri na hana mai zuwa juma'a ko bai hana mai zuwa juma'a ba to buhari ya kulla babu akan ruhsa an san duk da an kai magana akan ruhsa akwai wani abu wanda an wajibi sai wani uduri shi gitta sai wajibin nan shi kuma abin da kasance muhayyiri akan zabi babu wajacci yanki sai bisa ga zabi to shine buhari kulla babu akan haka yace babu ruhsati ba mai bani akan ruhsa watan liman lam yahdhir juma'ata ko kuma in lam yahdhir juma'ata akwai riwaya ta liman lam yahdhir juma'ata wanda bai halarci juma'a ba fil madal cikin ruwan sama ko kuma in lam yahdhir juma'ata idan bai halarci juma'a ba fil madal cikin ruwan sama to maluma sun yi sabani akan wannan wasu maluma suka ta akan cewa juma'a in ta kama ya kasance akwai ruwan sama to ruwan sama na hana zuwa juma'a wasu maluma suka ce suka ce biyo wasu suka ce ruwan sama in ya kasance masu dausayi na suna dausai da tuwahi amma ba su rike su gaba dai juma'a ba ta faduwa akan haka nan amma in ya kasance ruwan sama na rike tuwahi sosai juma'a na faduwa akan haka nan imamu na malik radiyallahu anhu yace yadda akan cewa la yurhasu fi tarki hafil madari ba ai rangume gabanin juma'a ba saboda ruwan sama amma dai hadisin da aka hina abdullahi ibn abbasin shine zama hujja ga ana irin juma'a saboda ruwan sama to aka ce ma abdullahi an ka ce ma malik radiyallahu anhu juma'a tana faduwa saboda ruwan sama yace ba ta faduwa sai an ce to kuma gashi yace la asma'u ban ji hadisi ba cewa juma'a na faduwa saboda ruwan sama sai dai aka ce mishi to gashi ana cewa ala sallu fil rihali yace zaka fi safari ana cewa sallu fil rihali ku yi sallah cikin kai kucin cikin wuraren zaman ku yace wannan ai ana magana akan wurin tahiya ba gida ba don ka iya a hujja ga imamu na malik hujja ce nan ga bai da hadisi ingantacce eh wanda ke juma'a na faduwa saboda ruwan sama amma dai jumhurin maluma sun ta akan cewa tana faduwa saboda ruwan sama wannan sun ka ta akan wannan da Shafi'i da Hamdullah Ahmad radiyallahu anhu da sauran maluma amma shi imamu na malik hujja ta ce bai samu hadisi ba akan cewa juma'a na faduwa saboda ruwan sama an kace to ai gashi ana cewa sallu fil rihali ala sallu fil rihali yace wannan wurin ta haka magana ba gida ba حدثنا مسدد هو ابن مسرحد قال حدثنا اسماعيل هو ابن علي قال اخبرني عبد الحميد صاحب الزيادي قال حدثنا عبد الله بن الحارث ابن عم محمد بن ديرينا قال ابن عباس عبد الله بن عباس yace da mu'adhdhin hi kamar mai kira fi yawmin madirin gayini wanda kasance ana ruwan sama sosai idza qultace idan kace ashhadu anna muhammadar rasulullah in kace ashhadu anna muhammadar rasulullah فقل كچه حي ولا تقول كركچه حي على الصلاه ان كچه اشهد ان محمد رسول الله فلا تقول كركچه حي على الصلاه قل صلوا في بيوتكم وصلى في غدادجينكو sannan kace hayya ala sannan kace allahu akbar la ilaha illa allah amma kake kira hayya ala salah saboda in kace hayya ala salah ku goga zuwa ga sallah to kowa hituwa zai saboda jin wannan kira da jin kira aka ce hayya ala salah duk mu'mini ba zai tsaya ba zai fito yace to kada kace hayya ala salah in ka kawo nan sai kace sallu fi buyutikum ku salla cikin gidajenku faka annan nasa ko faka annan nasa kamar dai su wanda an halarci lokacin da fadi wannan magana ranar juma'a na istankaru sun musanya mishi wannan kauli qala sai ce fa alahu man huwa khairu minni wanda shine ya aikata wannan inna aljum'ata azimatun haqiqa jum'a wajibata na san cewa wajibata wa inni karihtu ni kuma na kasance ina kin an uhrijakum kada wata in jefa ku cikin laihi abinda a jefa ku cikin laihi wasu in ku suki hitu wa an kace hayya ala salah an ce ku yi gonga zuwa ga sallah sun yi zaman su ba su hito ba kenan kaga sun yi laifi kenan yace to gudun ka in jefa ku cikin laihi don haka yace kowa shi sallah ta cikin gida ne amma shi ai hato juma'a din juma'a ba ta fadi gaba ɗaya ba ya hato juma'a ashe an samu ruhsa abinda aka ce ma ruhsa wata abu wanda ya kasance wajibi na amma kuma saboda wani abu sai hukuncin da nauji ce canza shi koma bisa ga zabi wa hukumu na shar'iyyu in tagayyara ila suhulatin li amrin azara ma'a qiyami sababil asali sanbi ruhsatin shi aka ce ma ruhsa hukumu na asali hukuncin mu na asali in tagayyara in ya canza ila suhulatin zuwa ga sauki li amrin azara saboda nan amari wanda ya kasance na uzuri to in wani abin gitta na uzuri wanda ya kasance